lonely feeling deep inside. Find a corner where I can hide. Silent footsteps crowding me. Sudden darkness, but I can see. No sugar tonight in my coffee. No sugar tonight in my tea. No sugar to stand beside me. No sugar to run with me. Da 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 da